اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الإمام. سبقنا في الحج والحج والهادي إلى صراطك المستقيم هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أئمة المجاهدين على آله حق قدره وانتهى العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دام تجبا تكين واتو درس منا واتو حمزية يو دام تاش أبيت نجيك توا فأول آد سائرا والسماوة cil ula fauka lahu isra'u to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada wal arda sai wato yanan ne da kasa ya yanke kasa cikin ɗan mintota kadan sai gashi a baitul maqdis sa'iran yana mai tafiya was samawati ula yana tafiya sammai fauka lahu isra'u wato ha saman saman bakwai a daren da Isra'il sallallahu alaihi wasallam kasan take sai gashi a baitul maqdis aka yi abin da za a yi take sai gashi kuma saman saman bakwai sallallahu alaihi wasallam takbir lillahi allati kana al-muqtar fiha al-buraq istiwa'u kasukanta wato wannan dare allati wata ta kasance istiwa'u daidaituwa kana ya kasance alal buraki a bisa buraki fiye a wannan dare ɗin muktari ga abun zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya hau buraka ta buraka wata dabba ce fara kyakkyawa wacce tana sa ƙafanta inda ta wato ta hango da idonta sannan kuma wato ta fi jaki kuma bata kai alfadari ba sannan farati ne cike da ado mala kwalliya wasu ma sun ce fuskan ta mara dan adam mace kikkiawar gaske na wata raqqa bihi ila qaba qawtai kuma wato ta hawhawa wata raqqa bihi ta hawhawa bihi da shi ila qaba qawtai ha zuwa qaba qawtai Allah yake cewa فكان قاب قوسين أو أدنى وتلك سيارة كأساء كاي وانا شوغ بانشي كأساء دو وانا شوغ بانشي وكجي ينبع أني محمد با ألا يا إسرائيل شبا كتب جي بابو وذاك وتلك سيارة كأساء وانا شوغ بانشي وانا جيكي دو وانا abun alfahari wanda ba taba yi da kowa ba an yi da annabin mu annabi Muhammad yace rusulun darajoji ne tasudul amani hasara dukkan burate burate za su saraya suna masu tabewa suna masu gajiyawa duna ha a karkashin wannan mala ba daraja sama da wannan sai dai kasa da wannan ma wara ahunnal wara babu a gaban su wani gaba babu ai ci gaban manzo Allah ba wani gaba shi a gaban shi Allah ne kai tabarak ta ba wani abu gaban sallallahu alaihi wasallam kuma wa ta yuhaddithu an-nasa shukra iz atadhu min rabbihi na'ama sannan manzo Allah ya dawo yuhaddithu an-nasa yana ba mutane labari shukran saboda godiya ga Allah tabarak wa ta'ala je dai kun ji ga abin da ya faru an ce sallallahu alaihi wasallam yana zaune a kofar gida mutane sun taru yana ba da labarin sai ga Abajahali Abu Jahl yazo sai ce me yake faruwa ne aka ce ai kaji yazo wajen manzo Allah ya tabbatar da magana yace to ina dai baka shawari ita wannan magana ka koye ta ka saba kana faɗa ana yarda to ita wannan gida ka koye ta da yafi saboda wannan ko abokinka Abubakar an gaya masa Abubakar ba zai yarda ba yace ne ta bi da gudu saboda ya samu dai to dai a ce an wato sarefantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce abin da ya faɗa ba gaskiya bane aiko da yaje ya samu sayyidina Abubakar yake masa kaji abinda abokin kai faɗa wai a daren jiyan nan yaje ha baitul maqdis ya dawo yace in san mun bukai ma yaje ina yadda ha gane shi kaga kika ta masa ma maganin yayi tunda shi ya tsaya ne ma a baitul maqdis wato abinda yake mamaki tunda tafiyan wata biyu ne to kuma a ce an yanke ta a cikin dare tsaya ha an je ha an dawo to ai nan ma kada ya isa mun mawaki saboda haka bari ya fada masa iyala shi kuma da ai ma saman bukai aka ce an je dinai as-siddiqu kenan la ba mu albarka sa eh yace wallahi ha idda iz atadhu min rabbihi na'ma'u yayin da anna'ma'u ni'imomi atadhu suka zo masa min rabbi daga ubangijin sa wa tahadda fa tabu kullu muridin aw yabqa ma asyun liljisa'u gasa'u na'am yace wata hadda wato qalubali iri ngala tuskanta wato akan lamarin isra'i haya kai ga sun zo sun taru suka ce maka to inna inda gaske ne to sun san dama bai taba zuwa ba to da kai sibanta musu baitul maqdis din ya take shi kenan kaki Allah kuma sai ya zumi din baitul maqdis aka dauko garin gaba da kawo shi sai manzo Allah ya dinga ce musu kaza da kaza kashi da ma cikin dare ne aka yi sallallahu alaihi wasallam to amma shi Allah zai ya kunye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ma masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ya kunye ta an gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahuzu muhibbul mustafa ma yarum wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so Allah zai bashi shi ma ba zai dukiya ba balle sana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai zama a ya fuskanci kalubale sosai Allah kuma dan yi da shi kunya aka kawo wato baitul maqdis ya dinga sifanta mu suka tama mai suka ce to yanzu mun ji wannan to akwai fatake mu sun kashe ya ai na ka gamu da su yace dan na gamu da su a waje kaza waje kaza waje kaza rana kaza ma suna dawowa ko kuma haka dai aka yi muna dai karatu ne ba tarihi ba to shine saboda haka fartaba kullu muridin wato kullu muridin duk wani ne kokonto fartaba sai ta kokonto to ya za a yi haka ya faru suya za a yi haka ya faru kashi ko duk abin da ya faɗa sai abin ya tabbata haka ne sallallahu alaihi wasallam aw yabqa ma asyulil wai to ka taba gani shin zai yiwu wato al-gusa'u wato shara an gane shara shin zai yiwu ya buƙa ya wanzu ma asyuli idan ruwa mai ƙarfi ya zo zai yiwu a'a ai duk wani ledoji da shara da waye in dai ruwa mamako ya zo mai ƙarfi duk ba mutane da su ba to manzo Allah shi ne wannan ruwan ai ba ba ya da su ne wannan shara sai ya share su ma na gaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa idan gaskiya ta ruta a kai ya san guduwa za ta yi yace wa huwa yad'u ila Allah Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushi ba kira yake zuwa ga Allah zuwa kira yake zuwa ga abun bauta zuwa ga tauhidin Allah yace wa in shaqqale kufrun bihi wa zira'u ko da yake dai kufrun bihi kafirce wa Allah da ake yi wa zira'u da wulakanta manzon Allah da yake sallallahu alaihi wasallam da wulakanta abun da yazo da shi da ake yi shaqqale duk da hakan yana bukanta masa sallallahu alaihi wasallam ka san wato ka kira a ce ƙarya kake kai abun nan ka ce gafa gaskiya kake faɗa ba mutum kana tare shi ne kare faɗa wuta shi kuma na wallahi ya faɗa ka ga duk da zaka ji abun ba daɗi ma sallallahu alaihi wasallam wa yadullu wala man zala bi gushi badi yana shiryar da halitta alallahi yana nuna musu Allah bi tauhidin Allah kadai shi Allah la ilaha illallah ka san shekara goma sha uku da aka yi a makka fa ko kuwan duka a ce la ilaha illallah mutane su yadda da la ilaha illallah akan wannan rafi kuwa sallallahu alaihi wasallam wa wa al muhaddith al bayda
wato
shi kuma tauhidin Allah shine al muhajja wato hanya bayda faraqat faraqal faraqat sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min allahi lanat sakaratun min ibain samaa'u kiti fa bima rahmatin min allahi kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce daga Allah yasa sakaratun dutse samaa'u kurman dutse min ibain nasin su ga imani bara mu imanin ba amma saboda manzon Allah rahama ne ga Allah lanat sai wannan dutse kurman wanda yake imani sai ga shine ya imani ya zama da shine kuma ake ne karfafa addinin musulunci yana daga ciki sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda wayyo Allah ai yana daga cikin waɗanda in an ce wannan ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cutar waje izaki je iri mala gashi da karfi gashi zarinta amma saboda manzon Allah rahama ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala taki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allah ka karfafa wannan addini da dayan Umar guda biyu an dan Sham ko kuma Umar dan Kaddabi Allah ya amsa akan sayyidina Umar dan Kaddabi sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bashi musulunci wato ya musulunta ya zama ya ture wannan ya ture wannan sai da ya zama tsakani shi da manzo Allah waye ne sai na Abu Bakar kawai ma'ana shi kadai ne tsakanin su eh ba an ce kawai na kaskantarwa ba eh ma'ana shi kadai ne tsakanin su na'am yace wastajaba lahu bi nasrin wa fathin ba da zakal kadra wal gabara'u yace wastajaba sai ta ansa lahu a gare shi wai ta ansa al kadra'u sama mala'iku suka sassauko dan taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal gabara'u ata musulmai aka ta musulunta bi nasari sai ga nasaru ya zo wato taimakon Allah ya zo wa fatahi sai ga fatahi ya zo inna fatahana laka fathan mubina fatahi ya zo fatahi qariji fatahi mubini komai an samu budi kuma sai ga wada asli amrihi al-arbul arba'u sega wato al-arbul arba'u wato larabawa masu tsananin fasaha ata'atu sunyi biyayya da amrihi da umarninsa yace wa jahiliyatu jahala'u jahilai masu wato wuce gona da iri cikin jahilci da kafirci kuma ga sunan ada alli amri sun yi biyayya ga lamarin sa sallallahu alaihi wasallam wa tawalatul mustafal ayatul kubra alaihi wargarsu sha'wa wa tawalat wato sai wato algara yaki as-sha'wa wacce take ne tasani ne bangarora da yawa san ana yi san ma ana yi shine yaki sha'wa wata wala ce wannan ya kukuwa suka bibi juna da Mustafa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atan ana tana al-ayatul kubra alaihim wato sai dan duga aya wacce take mafi girma alaihim a gare su eh dole kawai mutum ya ni kauya in ya ci kuma to hujja kawai sai ta kai shi haka sa ya rufe yadda dai saboda haka wata wala ne Mustafa ayatul kubra ayoyi manya-manya sun bibiyi juna ga abun zaɓi sai zanto walgara da kuma yaƙi a sha'awa'u mai kasanni da yawa alaihim a gare su su kafirai wa iza ma talaki taban minallah talatu kati wa sulakat kadra'u yace wa iza yayin da ma wannan za'ida ce wa iza talaki kitaban minallah idan ya karanta littafi daga Allah tabaraka wa ta'ala to talatu kasiratun kadra'u runduna wacce take koriya talatu su jiki a cikin wato karatu suna jin dadi sabon manzon Allah kenan salat wa kafaul musta'ina wa kam sa'a najiyyan min qawmi istizaa'u kamu tashi a wannan baitin kenan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina muhammad al-fatihil
Thank you.